baya ga General Yusuf Brota ya lauyoyin gwagwarmayar na Kano na cewa ya zama wajibi hukumun yaki da rashawar su kaddamar da kwakwaran bincike akan makamancin wannan zargi na mallakar gidaje da aka yi wa ministan al'amuran cikin gidan Najeriya General Abdulrahman Dambazo mai ritaya wanda shi ma tsohon babban hausan mayakan sojin Najeriya ne. Barista Audu Bula Mabukar ki shine kakakin ayarin lauyoyin gwagwarmayar masu wannan yunkuri.
Kafafen yada labarai sun yi rahotanni babban hafsan sojoji Yusuf Tukur Barotai yana da gidaje biyu a hadaddiyar daular Larabawa wato Dubai. Ya ce yana noman macizai. A ina gonan nashi na macizan yake? Nawa yake samu a gona a matsayin riba? In yana da wadansu hanyoyin samun kuɗi a fito ai mana bayani dalla dalla. Amma magana kawai a ce an bar magana ba zai yiwu ba. Abu na gaba, Rahman Dambazo shi ma kafafen yada labarai sun fito da zarge-zarge masu ƙarfi akan shi. Yana da gidaje a ƙalla na dala miliyan 3 a Amurka kawai. A ina ya same su shi din? Kuma waɗannan kafafen yada labarai hatta takardun ciniki sun kawo. Sun buga takardun da aka yi cinikin. Sun buga sunayen kamfanonin da aka yi amfani da su wajen siyan waɗannan gidaje. Sai muke fahimta in dai har adalci ake so, to lalle ne wannan bincike ya zama yana shafar duk wanda aka zarga ba wai a ware waɗansu a bincike su a bar wasu ba. Saboda haka muka rubuta takarda muke kira ga hukumar EFCC da kuma hukumar ICPC lalle su yi bincike na kwakwam akan waɗannan mutanen.
Shi ma dai shugaban lardin arewacin Najeriya na kungiyar matasa masu kare martabar Buhari wato Buhari Youth Vanguard Honorable Anas Abdala ya ce matakin lauyoyin gwagwarmaya ya yi daidai da abin da kungiyar su ta sanya a gaba.
Mu a matsayin mu na 'yan ƙasa waɗanda muka zaɓi wannan gwamnatin kuma muke bin shi shugaba Muhammadu Buhari, muna jawo hankalinsa da lalle 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 a matsayinsa na mutumin da duniya take girmamawa. Waɗannan mutum biyu da shi Chief of Army Staff da kuma shi Abu Dambazo minista na cikin gida, shugaban ƙasa ya umarci hukumar EFCC ko ICPC ta bincike shi a gurfanar da shi a gaban kotu. Wannan shi ne daidai kuma shi ne ƙa'ida kuma haka dokar ƙasa ta ce kuma a haka ƙasar za ta gyaru. Domin idan muna jam'iyyar APC ko muna cikin gwamnati ana yin abu ba daidai ba, wasu suna jin daɗi, to kuma ƙasar ba za ta gyaru ba, za a ci gaba da tafiya a rashin adalci. Tsarin adalci shi ne duk mutumin da aka samu hannunsa akan wannan abun da su gurfanar da shi a gaban kotu domin a yi masa hukunci da daidai abin da ya aikata.
Sai dai Barista Audu Bulama ya ce muddin hukumomin EFCC da ICPC suka yi biris da wannan bukata, to babu shakka za su gurfanar da su a gaban kuliya.
Ai mu duk ƙaryar mu dama ƙarshe kotu ce. Hukumar EFCC da ICPC suka kin bincike kamar yadda muka bukata cikin lokacin da muke ganin ya kamata a ce sun fara bincike, to daga nan za mu tafi kotu ne.
So ba za ku kai ƙara?
Sai mu kai hukumar EFCC din da hukumar ICPC din da su waɗannan mutanen da muka rubuta korafi a kansu, mu nemi kotu ta tilasta hukumomin nan su yi bincike su yi ma 'yan Najeriya bayani, in kuma an samu laifi su kai kotu. Babban burinmu shine a yi bincike don hankalinmu ya kwanta. Idan mutanen nan sun zalunce mu a sa su amar kamar yadda wasu suke amarwa. Idan ba su zalunce mu ba a fito a mana bayanin da hankali zai ɗauka cewa ga yadda suka yi suka samu dukiyarsu.
Kakakin lauyoyin gwagwarmaya na Kano kenan Barista Audu Bula Mabukar ce Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.